narasa ta ina zan fara kaina yayi zafi ku bani kankara kake ji tsoro ni bana dan fara kebi dai dan ke na tsaya ta zan fara wash a taba ki a kuna sweetie idol in baki suna ni abani abuna mace mai ilimi sai Kaduna skin color din ki choco ni da ke za a dama with no no. Yeah, most of the chicks that I know got money kuma suna zauna Kano kashe miki kudi ya waje ba yarinya mai hankali kuma ba jaraba duk inda naje na dawo zan kawo tsaraba daga nan Kaduna in gangara har Taraba
I can't find ni ni I can't find ki na ke son na dawo ba daga ina kike yan mata zan so ki san manufata auna na zo na furta ki ba ni guri daga ina kike yarwaiwa ke dai ni zan baiwa soyayya da yawa ki bani dama dama inda ke ce ni na shirya yaushe zan turo iyaye nan da na ganki na fara sanki kyakkyawa sanyin kalbi
I feel so like a Lexus. Can't lie, your beauty is outrageous. Pretty face, her smile is contagious. But tap a zuwa Lagos, but say they just they pepe them like Borkono. Daga ina kiki dama turune ko Borno. Yeah, ni deka de kiji haushi. Where you from? Garin Sokoto ko Bauchi. Abuja, Koko Niger. Tazo shopping, then takusa tebar Niger. Sunata ko kamanta, dola katina. Hanchin, taka mana ema tan katina. Kome ne kike sodo kana, mi go pay. Wanna bank kike using tache ope. Yo shane, zaki bagari tache go be. How santa irina ema tan bambe.
Daga ina kike ema ta. Zan so kisa manufata. Kauna na zo na furta. Kiba na guri a zuciyar ki. Daga ina kike yarwaiwa ke dai ni zan baiwa soyayya da yawa ki bani dama dama inda ke ce ni na shirya yaushe zan turo iyaye nan da na ganki na fara sanki